action, 'cause I know there's a God who will save us from the worst things happening. They can make us feel all the pain. They can put us into separation, but they never gonna stop us at all. Whoa, 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 whoa. They can treat us with mental pollution, but we know love is the solution. They can treat us with global destruction, but we know love is the solution. Da 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 da